بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد كتاب حلية طالب العلم لتافينا مالم بكر بن عبد الله ابو زيد شرحهم باب مالمي شيخ محمد صالح العثيمين وانا كما شيني درسينا 55 a cikin wannan littafi darasin da ya gabata mun yi karatu a daidai gabar da malam yake cewa wajibi ne ga ɗalibin ilimi ya zama mai fahimtar karatu ya zamto mai kallon nususu shar ya kuma fahimce su ya kuma dinga lura da abin da ke kewaye da at-tashri' abubuwan da suka shafi at-tashri'ul islami da kuma maqasidush shari'a. Sannan sai malai yake cewa faqihi shine wanda wata mas'ala sabuwa za ta zo masa ya komar da ita cikin wani nassi cikin nusus ya fitar da wani hukunci ga wannan sabuwar mas'alar, wannan shi ake kira da faqihi. Kamar yanda yake cewa balagi, wato masanin balaga, ba wanda zai faɗi kashe-kashen balaga da rassanta shine balige ba, a'a wanda ainihin wato yake iya fitar da ilimi ko yake fitar da balaga a cikin maganganu ko a cikin zancensa. To wannan kusan yana daga cikin abin da muka karanta a takaice, wanda za mu shiga gaba ta 31 a cikin wannan, inda yake cewa al-luju'u ila Allah ta'ala fi talabi wa tahsil. Qala al-mu'allif rahimahullah, bala yake cewa al-luju'u ila Allah, daliban ilimi ya zamto yana fakewa zuwa ga Allah, yana komawa zuwa ga Allah, fi talabi a wajen neman ilimin nasa, wa tahsil da tabbatar da ilimin, dole sai da komawa da kuma neman taimakon Allah. La tafza, kar ka furgita, kar kuma ka tsorata, idza lam yuftah laka fi ilmin, idan Allah bai baka fahimta ba a game da wani ilimi, min al-ulumi daga ilimin muka, faqad ta'asad ba'd al-ulumi ala ba'd al-a'lam al-mashahir, to ba akan ka faro ba, lalle wasu fannoni na ilimi sun wahalar da wasu manya-manyan malamai shahararru da kake ji. Akwai wani fanni da suka nemi suna so su yi karatu su fahimce shi, amma ya wahalar da su. Da haka cikin fannoni na ilimi, dan ka ɗauka shiga wani fanni ka ji ya wahalar da kai, wannan wahalar da kai din kar ka ɗauka kai kadai ne, a'a cikin manyan malamai an samu wanda wani fanni kaza, wani fanni kaza, wani fanni kaza, kamar yadda zai bada misali. Wa minhum man sarraha bidhalika, yace daga cikin manyan malamai magabata ma akwai wanda shi da kansa yayi bayanin hakan. Kama yu'lamu, kaman yanda aka sani, min tarajumihim, in ka karanta tarjuma tarihin su zaka ji wasu suna fada cewa ba ilimin da ya wahalar su irin ilimi kaza. Wa minhum al-asma'i, daga cikin su akwai al-asma'i fi ilmi al-arud, akwai wani ilimi na ma'aunan waka da ake kiransa ilmi al-arud, to yana daga cikin ilimin da ya wahalar da asma'i. War-ruhawi al-muhaddithu, ga malam ar-ruhawi, malamin hadisi ne, amma kuma fil khat, shi kuma abin da ya shafi ilimin al-khat, rubutu, shi kuma ya wahalar shi. Wa ibn salah, kaman yanda ibn salah shi ma malamin hadisi ne, amma shi ma fil mantiq, mantiki ya wahalar shi. Wa abu muslimun nahawi, ga abu muslimin nahawi, ga shi masanin nahawu, amma fi ilmi tasrif, ilimin sarrafa kalmomi, ma'ana ilimin sarfu, shi ma ya wahalar shi. Wasiyuti fil hisab, imamu Suyuti shi kuma ba ilimin da ya jigata shi wahalar shi irin lissafi, an gane ko. Wa abu ubaida wa muhammad bin abdul baqi al ansari wa abul husain al qutai'i wa abu zakariya yahya bin ziyad al farra wa abu hamid al gazali khamsatuhum, wa innan duk su biyar din nan, lam yuftah lahum bin nahawi, Allah bai hore musu ilimin nahawu ba. Kaji kuma, kaga duk manyan malamai ne sun yi rubuce-rubuce, sun yi wallafa-wallafa, amma akwai fannin da ya wahalar su. Da haka matsayin mutum na ɗalibin ilimi, dan yazo yana karanta wani fanni cikin fannoni na ilimi, dan wani fanni ya wahalla shi kada ya tsorata kada ya razana yace to ya hakura sai Sheikh Uthaymeen yake cewa lakin hadha la yadur sai dai wannan baya cutar da dalibin ilimi ma da mu ya dalubunal fiqha matukar dai dalibin ilimi suna neman ilimin fiqhu na fahimtar addini la yadurruna alla natakallama bikalamin fasihin dan ba mu iya magana mai fasaha ba mu yi larabci lafiyayye ba mu iya wannan ba wannan ba zai cutar da mu ba au alla na'rifan nahwa ko dan ba mu san nahwu ba lakin la shakka sai dai ko shakka babu annal insana idza takallama bikalamin in har mutun yayi wata magana mudabiqin lil lughatil arabiyya wanda ta dace da ainihin wato yare ko harshen larabci fa inna kalamahu yakunu maqbulan to gaskiya zancen sa yakan zama karbabbe ya faɗi magana kuma a wato ka'idojin larabci haka haka abin yake sai magana ta zama karbabbiya wa mahabuban lin nafs kuma ta zama abar kauna a rai wal insanu alladhi la ya'rifu al arabiyya amma mutumin da bai san larabci ba wal insanu alladhi kay ya'rifu al arabiyya ko yawa amma mutumin da san larabci akraha ma yasma'u an yatakallama al insan mafi munin abinda baya so ya ji duk wanda ya san larabci shine ya ji mutun yayi magana wa yalhana kuma yana yin wato kuskure ya karahu hadha al kalam min ar rajul karahatan azima inda mutun masanin larabci ne da ya ji wani yayi tarkibi ba irin na larabci mai kyau ba to zaka ga yana kyamar wannan magana kuma kyama wanda take ba yakan kanuwa ba wa hadha waqi' wannan abu ne da yake faruwa wa li hadha nara ba'd an nas dan haka ne muna gan muke ganin wasu mutane idza qara'a alayk sai ga wani cikin mutane idan yayi maka karatu in sami'tahu ya hadaru wa yamdaru wa yaqulu alladhi masha wa huwa idza qala qama zaidan qultu zaidun ma huwa misali sai ce in sami'tahu idan ka ji shi ya hadaru zaka ji kaman hayaniya yake saboda maganar ta sababu wani ma'auni na ka'idoji da yake bi wa yamzaru kuma zaka ji shi yana tara kaka kawai magana ce wanda take ba ta da ma'ana wa yaqul to zaka ji yana cewa allazi masha wanda ya tafi wa huwa idza qala idan yace qama zaidan yanzu kaga qama fi'ilu madi to zaidu ya kamata qama zaidun amma sai ce qama zaidan an gane ko qulta sai kaji ka ce Zaidun ma huwa wannan Zaidun wani Zaidun kenan qala sai ka ja ce Zaidun fa'ilun bil ma'ana am bil i'rab shin Zaidun nan fa'ili ne na ma'ana ko kuma na li'irabi domin ka ce qama Zaidan shin kana nufin Zaidu ya tashi Zaidu na ma'ana in na ma'ana ne to shikenan tunda kai amfani da kalmar qama kuma ka ambaci Zaidu an gane amma innal irabi ne to ba zai yi kace qama kuma kace zaidan ba sai dai qama zaidun bil ma'ana yu'rafu annahu qama zaidun ma'anar da ake iya ganewa shine kace qama zaidun sai zama qama fi'lu madin mabniyun 'alal fath sai zaman to zaidun fa'ilun marfu wa alamatu raf'ihi ad-dammatu adh-dhahira 'ala akhiri ya'ni ma'anahu anna zaidan hasala fihi al-qiyam yana nufin dai zaidu ya tashi lakin mas'alatu tashkil sai dai irin wadannan mutanen mas'alar wasali la yahummuhu bata damunsa ba ruwansa kawai in ya tashi kawai zai je ho maganarsa kawai an gane shi kenan lakin la taqulu qama zaidan rubbama yadurru kalamu sai kaga sau da yawa zancen nasu zai cutar walihadha dan haka ne ba'd al-ahyan nasma'u lahanan wani lokaci zaka dinga ganin wato muna jin kuskure la yutahammalu min ba'd al-qari'in la yutahammalu min ba'd al-qari'in walakinna naskutu wato zamu dinga jin wani lokaci zaka dinga jin kuskure la yutahammal wanda wannan kuskuren ba za a iya jure masa ba kuma min ba'd al-qari'in daga wasu cikin masu karatu mutum ya sakanka je kawai yayi karatunsa kuma zaka ji lahani a ciki walakinna naskutu sai dai mallam yace mukan yi shiru li'anna daf al-mafsadati al-ulya bid-dunya amrul ma'lum matlub domin tun kude babbar barna a bar karama wannan al'amari ne da ake nema domin gashi yayi kuskure kuma zaka ga mun ji kuskuren a cikin maganar tasa amma sai mu shiru
me yasa muke yin shiru Sheikh Uthaymeen yace saboda a tunkuɗe babbar barna a yi hakuri a kyale karamar barna wannan al'amari ne abin nema lakin alal insani an yasbira a takaice dai mallam yace wajibi ne ga mutum ya zama to yana hakuri wa yatahammala kuma ya dinga juriya thumma yalja ila Allah azza wajal sannan ya dinga fakewa yana dogara ga Allah mai girma da daukaka ba'da an yabzula juhda ba'da an yabzula aljuhda bayan ya bada kokarin sa fi ma yastati'u cikin abin da yake iyawa li idrakil ulum wajen ya ga cewa ya riski ya gane wasu ilimin muka yasta'inu billahi azza wajal ya nemi taimakon Allah mai girma da daukaka wa yaljau ilaihi kuma ya dinga fakewa zuwa gare shi wallahu ta'ala yujibu lahu Allah zai amsa masa wa marra alaina fi al-udaba anna ahada a'immatin nahawi yake cewa labari ya wato wa marra alaina fi sai mallai ya tsallake wata magana al-udaba anna ahada a'immatin nahawi idza lam yakun al-kisa'i faman fa huwa mithlu sai yake cewa mun samu labari wani daga cikin masana adab anna ahada a'immatin nahawi wani daga cikin manyan malaman nahawi in lam yakun al-kisa'i yace in ba kisa'i bane fa huwa mithlu to kamar kisa'i ne dalaban nahawa da ya tashi ya nemi ilimin nahawu yana so ya iya nahawu ya kware wa ajaza an idraki ya kasa gane shi fi yawmin min al-ayyam har ya sare ya fara hakura yana son ya iya nahawu amma abin ya gagara wata rana ra'anam latan sai ga tururuwa to hawilu an tas'ada bi ta'amin laha min al-jidar tana so ta hauda wani abincinta jikin bango ta samu ta abinci ko dawa ko abun nan ta taho tana ta tura tana so ta hauda ita gidan da take so ta kai yana jikin bango fa kullama sa'idat jissan da ta fara hawa saqatat sai wannan dawar ko giran ko abun da ta dauko sai ya fado thumma ta'khudhu hadha ta'am sai ta sake sakkowa sai ta dauki wannan abincin wa tamshi tas'uda tas'adu sai ta tafi tana sake hawa thumma tasqutu in ta sai ta kuma fadowa thumma tas'adu sannan ta kuma dawowa ta dauka ta kuma hawa thumma tasqudu ta kuma fadowa ita kuma taki hakura sai ta kuma dawowa ta kuma dauka wa rubbama kullu marratin taqul kamar dai a kowane karo in ta zo dauka kamar tana cewa arfa'u qalilan zan dai dinga dauka in dinga tafiya a hankali a hankali hatta iktahamatil aqaba hatta iktahamtul aqaba har dai waɗannan matakan masu wahala in tsallake su faqan watajawazat ko hatta iktahamtu al-aqaba kamar tana cewa har sai na tsallake waɗannan wahalhalin watajawaztu na kuma ketare da wannan abincin na da na dako shi kuma yana ta kallanta ko dai kisa'i ko wani daga cikin malamai har shi ya fara gibin of ba zai iya na hawo ba sai kuma ga tururuwa sai ya koyi darasi a tururuwa fa qala sai ce idza kanat hadhihi tuhawilu wa tafshalu iddata marratin walakinna hastamarrat hatta intaha amruha yace idan har wannan tururuwar tana ta kokari wa tafshalu ta kasa iddata marratin sau da yawa ta sake dawo walakinna hastamarrat sai dai bata hakura bata cigaba da yi hatta intaha amruha har sai da al'amarin ta ya tike ya kai karshe fala af'alanna to ni ma lalle sai na karanci na hawun nan faraja ila ilmin nahw sai sake koma yace bari a koma da har ya fasa ya ta yace sai kuma komawa cikin ilmin nahw wata allamahu hatta sara min a'immatin nahw kaji ba yaje ya koye shi har sai da ya zamanto yana cikin jagorori cikin manyan malaman nahawu fa anta hawil kai ma dalibin ilimi kai kokari za ka ga akwai wani cikin fannoni da in ana yi za ka kanka sai nauyi baka gane dage la taqula karka ce wallahi ajaztu hadhihi almarra ce wallahi ni dai daga wannan karan na hakura na kasa a ajazu fil marra athaniya lakin fil marrati athaniya yaqrubu laka al'amr in ka kasa a karan farko sake jaraba a karo na biyu ka kasa a na biyu jaraba a na uku za ka kun duk sanda ka zo za ka sake maimaita al'amarin zai kare maka sauki a haka harkar iska insha Allah to sai mu tashi fa ya dalibal ilmi insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.